الله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
مريوين غلا دن شكرا بنغر مزا أبا سنين غني مكتر دقا جار بنو سيكوا مالا ما حولت أمينو إشاك دقا جار زنبرا لتزو تاپركو أروكنا ماتا أجوابين سنبين غودي آغم دا يدى مسابقة رتغدانا gwamnan Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya ce kwanakin tara da aka yi ana fafata a musabakar tsakanin matasa maza da mata daga jihohi 36 da kuma Abuja kowanne ya nuna kokarinsa a fannin da yi takara a kai ya kara da cewa alkalai sun gudanar da hukunci wanda abin yabo ne.
The last 9 days have indeed witnessed intensive contests in the memorization and recitation of the Holy Quran among young men and women from 36 states of the country and their city. Alhamdulillah, the contestants have keenly vied for the coveted prizes attached to the various categories of the competition, at the end of which winners have now emerged. It is also gratifying that the organizers, contestants, and judges, and all those who witnessed the competition have expressed satisfaction with its peaceful and history conduct.
Ajabin sunufe musabakar mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar ya yaba wa gwamnan jihar Bauchi da uwar gidansa saboda daukan dawainiyar gudanar da musabakar inda ya addu'ar Allah ya saka da aljannatul firdausi. An da ya fara gudanar da musabakar karatun Alkur'ani a Najeriya a shekarar 1986 a ƙarƙashin jami'ar Dan Fodio da ke Sokoto, waɗanda suka zo na farko a ɓangaren maza da matan sun ne za su wakilci ƙasar Najeriya a musabakar duniya da za a gudanar a ƙasar Saudiya. Abdulhamid Muhammad, Nuna Amurka daga Bauchi a Najeriya.